feeling ko pa ana juice in sambaki daga Kaduna Zaria Jaji Bauchi kuma yanzu ina da wani wanda yazo daga Zaria tsohon dan wasa ne ya fara san tun daga kasa yoyo sama namusun sunan sa
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana Alhaji Hassan Adamu dan wasa daga Zaria wanda kuma na fara wasan golf as a member mai bugawa daga 1979 Aviation Club daga nan 1980 na koma Zaria Golf Club so tun daga lokacin muke buga wasanni na fara da handicap 14
so saboda me yasa ka fara handicap 14 bayan ana fara 28
Masha Allah na fara da 14 saboda mu tun muna yara mun yi kadi irin me ake kira kadi masu sabaja kadi bin tura muna ganin yanda ake in mun gama da su mu koma muna koyo tun muna yi akuyoyi a gona da gora da sauransu har Allah ya kai muka fara buga irin na tura
to kaga tun da ka fara tun kana kadi ba za a ce wa koya maka
ware kuwa
to tun daga wannan lokacin kawo yanzu wasanni ne ka buga kuma wani ka samu nasara
wai wasanni a tsakanin Allah ba zan iya kirgawa ba kuma na samu nasarori iri-iri tun lokacin kamfanoni suna sponsoring irin su P-George irin su Adelfla Mills su Habib Bank NTC Nigerian Tobacco Company the head of state lokacin head of state ɗin lokacin baban gida Abacha Abdulsalam na tabbacin wasa na president open 5 lokacin baban gida nazo nace a lokacin Abdulsalam Amina naci wasannin Adelfla Mills nayi na daya nace na fijo nayi na tabbayin na daya naci a Habib Bank duka naci MTN nayi na daya lokacin da MTN ta fara ya 2006 a Kaduna farkon wasan
shi wannan aka ce zaka daga zaka ta yi lista fa su dewa
ai ba zan lista fa ba iyaka ko a wannan
sai yanzu ya kashe da wasan ko
ai wasan gob ne wasa mai dadi wanda kuma zan kira ƴan uwa da samari da tsofaffi wasu suna ba da wrong impression akan wasan gob ba na tsofaffi bane na fara wasan gob ina da shekara 20 saboda haka ba wai na tsofaffi bane kuma wasa ne na motsa jini wanda yake a yanzu maganan nan da nake yana da shekara 63 a yanzu haka nan wasan da nake ba inda bani zuwa ina wasa ina buga ko a wannan shekaran naci Chief of Army Staff Open a Abuja to ina kira ga masu kudin mu tallafama yara tallafama mutane su shigo shi wasan nan ba wai na tsofaffi bane na kowa da kowa ne wasa ne na ra'ayi kuma wasa ne wanda za ka yi tafiyan at least sometime ka yi tafiyan kilomita 10, 12, 15 tara abinda nake nihi da komai naka zai amfani kafanka zai amfani hannunka zai amfani kunninka zai amfani kwakwalwanka za ta yi amfani idanka zai amfani fara daga category 2 kenan sai da na shekara 31 wasu ina buga category 1 na buga daga handicap 14 sai da na dawo handicap 0 ba ni da handicap ya kai ma a 1984
ya kai ma shi ka tafi first din kwararru
kwarai professional life sun bani ma free ticket in zama professional a 1994 nace a saboda ne cudin aika din dan sana'a na da nake ina gudun kada wasan ya dauke min hankali in daina sana'o'i da wasu abubuwan da business da nake
to godiya miki
na gode
daga feeling of na royal golf course duje musa abu da zaki da ke da hoto